حديث ويسر لي أمري
وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم يا حكيم علمنا علما نافعا ورزقنا عمل به ورزقنا الإخلاص في القول والعمل الظاهر والباطن بجاه حبيبك ورسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مدينة يثرب كفرن دلام شكزي من مغانا أكام برن مدينة معنى يثرب صوفن سوننتني ودى مايكي عليه الصلاة والسلام يتشنزا تدق يثرب zuwa ga Madinatul Munawwara saboda tafa'uli na ma'aiki alayhi salatu wasallam saboda abin da shi kalman Yasriba din ya kunshe na ma'ana wanda yake misali ba mai nagartaccen ma'ana haka ba mala yake cewa sumiyat Yasriba ba'dal islami bil madina madinatu rasulullahi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ita kasar Yasriba bayan musulunci an ambace ta da suna Madina ita ce madinatu rasulullah wa hiya ibaratun an jumlatul qura ma'ana fassara ne ko ma'ana ne na matattaran wani alƙarya taqau fi sahalil hasbi wanda misali tana nan a misali mayal wata ma'abucin yalwa wa bainaha wa baina makka a 200 mil akwai mil 200 tsakanin madina da makka wa hiya fi shumaliha amma ita tana bangaren hagun Makka ita Madina kenan ja'a fil mu'jamil buldani yazo a cikin mu'jam al buldan na yaqutatul hamawi na yaqutul hamawi ina la hazihil madina 29 isman yace ita madinan sayyidina rasulullahi tana da suna guda 29 tana da suna guda 29 summa sarradaha yajiru su وكذا حصل مجد الشيرازي اللغوي هكذا مجد الشيرازي اللغوي شيما يا كيدديغي نحو 30 اسما كوتنكوتين سونا غدا 30 وذكر السمهودي شي كما امام السمهودي في كتاب الوفاء الوفاء يا انبتا اشكي كتاب مي سونا وفاء الوفاء 94 اسما كو كما 94 اسما عفوا sunaye guda 99 ayat da 4 wa kala inna kasaratil asma'i tadullu ala sharafil musamma yawan suna yana nuni zuwa ga daukakan shi abin ambata din wa nukila ko kuma wana kala ibnu zubbala ya cirato an abdul aziz bin muhammad darwaridi kala balagani anna lil madinati fit tawrata 40 isma yace ya labari ya iso mu a cikin attauracewan Madina tana da suna guda 40 ma'ana sunan da Allah ya ambace ta a cikin attauran Annabi Musa alayhi salatu wasalam wannan sanin sunan nata a taura shi yasa Yahudawa suka yi hijira daga kasan su suka zo Madina saboda an nuna musu a cikin ta nan Annabin karshe zai zo ya tare to bari su zama sune farkon wanda za su fara amsan sa sai yake ce fa min asma'iha asraba yana daga cikin sunanta afaraba ko kuma asriba kam masjida wa yasriba wa qala ta'ala wa iz qalat da'ifatun minhum ya ahala yasraba la muqama lakum farji'u wal baladu an ambaci ta madina maimakon yasrib din an ce mata al balad qala ta'ala la uqsimu bi hadzal balad yake cewa wala uqsimu bi hadzal balad wa darul hijra an ambace ta darul hijra wa sinna an ambace ta sinna wa daiba ko kuma daiba an ambace ta daiba wa daba an ambace ta daba wal quryatul ansar an ambace ta qaryatul ansar wa madinatul rasul an ambace ta madinatul rasul wa malja'ur rasul an ambace ta malja'ur rasul ma'ana makwancin maiki wa akilatul buldani an ambace ta misali gari mai cin garuwa ma'ana akilatul buldani wal mubaraka an ambace ta mubaraka wal muskina an ambace ta muskina wal abara'a an ambace ta azara'a wal barra an ambace ta barra wal fadihatu an ambace ta fadiha saboda misali taflau asrarul munafikina sai yake cewa amma qadaruha amma girman fadinta fahiya miqdaru nisfu makkah fahiya miqdaru nisfi makkah bata wuce kimanin rabin garin makkah ba mana makkah ta fite ruwan kasa wa hiya fi kharatu sabaha tana nan misali a wani kauya wanda misali yake kaman kasan mai gishiri gishiri walaha nakhilun kasiran wa miyahi tana da dabine masu yawa da ruwa wa nukhailahum wa zuru'uhum tusqa min abarun alihal abidu ma'ana dabinan su da gonakin su bayin su suke shayar da su daga rijiyoyin su walil madinatu suwarun madina ita daman tun asali tana da misali kaman a ce katanga ko mu ce misali kaman ganuwa wal masjidu fi nahwi wasdaha shi in ka kabalta garin madina to masallacin ma'aiki kaman yana tsakiyar garin madina din alayhi salatu wassalam wa qabrun nabi sallallahu ta'ala alayhi wasallam fi sharqil masjid sannan makwancin sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alayhi wasallam yana kaman misali a ce can gabas din masallaci wa huwa baitun murtafi'un shi kuma daki ne wanda yake da madaukakin gini walaysa bainahu wa baina saqafil masjid illa furjatin tsakanin shi da rufin masallaci ba abin da ya sai dan wani kafa kadai ana samu na tahayyala abun a cikin gwagwalan sai ka ji kaman ga ka a ce ga ka a cikin waje ne sai yake cewa wa huwa masdudul la babul lahu amma shi inda raudan sayyidina rasulullahi yake aliqaike ma'ana yake nufi ba kofa a wajen wa fihi qabrun nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a ciki akwai qabrin sayyidina rasulullahi wa qabru abi bakar wa qabru umar wal munbar allazi kana hadubu alaihi rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da minbarin da sayyidina rasulullahi yake huduba a kansa Allah ya ba mu albarkacin waɗannan wajeje albarkacin waɗannan wajeje masu albarka Allah ya dauke mana wannan fitintunu da ya dabi kasan kadgushiya bil munbar akhar allilbe shi asalin tsohon minbarin annabin da kuma wani minbari daban an dora wani minbari misali an mai misali ba saja wa raudatu amamal minbar raudan sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala tana gaban minbar dan ne shauke cewa wa adhul jannatin na'im wa lam amut Allah ya dinga maimaita mana Allah ya dinga maimaita mana albarkan ma'aiki wa bainal qabri wa musallahu sallallahu ta'ala alaihi wasallam a tsakanin nan raudan ma'aiki da wajen sallar sa allazi kana yusalli fihi la ayat fil garbil madina dakhilil bab wanda yake sallan idoji a wajen can misali a can yammacin madina ta a cikin kofa din wa baqi al garqat to misali nan zai dinga bamu yanki yankin madina bayan nan sai ce to sai baqi al garqat harujul madina shina wajen garin madina a wancan fa lokacin amma yanzu in ka zo daga masallaci bai da nisa saboda masallacin ya kusa cinye garin madina na da duk gidajen sahabban nan da dakunan matan maki duk sun shige cikin masallaci yanzu sallallahu ta'ala alaihi wasallam min sharqiha daga can gabashinta wa huwa mudfinu akasar amwati nan ne misali a kabarin mafiyancin matattun mutanen Madina sayyidina Abbas na wajen sayyidina Hassan yana wajen sayyidina Ibrahim al-Mu'azzam yana wajen sayyidina Abbas yana wajen sannan mafi yawancin matan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam in ka cire misali sayyida Khadija in ka cire misali sayyida Maimuna kusan duka sauran matan maiki alaihi salatu wassalam suna nan a wannan waje mai albarka shi yasa waje ne da anan ake ji ayi kuka ayi kamun kafa da wanda suke wajen Allah ya dauye ma bawa duban rahama Allah kai mana sai yake cewa wa quba sannan sai quba harujul madina ita ma tana wajen madina ala nahu milaini kwatankwacin tafiyar mil biyu ila mailil qibla ya zuwa ga abin da ke bangaren gabas wa hiya shabihatin bil qarya ita quba tayi kama da gari mai zaman kanta dan ma'aiki alayhi salatu wassalam ya keɓanci wata rana ma da yace duk wanda yaje ita masallacin Uba a wannan ranan yayin nafila Allah zai bashi ladan wanda ya umara eh duk wanda yaje wajen Allah zai bashi ladan wanda ya umara wa Uhudin sannan sai Uhudu wanda misali wannan Uhudin Allah ya bamu albarkacin sa Allah ya bamu albarkacin sa yake cewa jabalun fi shimalil madina shi dutse ne shi ma yana hagun madina wa huwa aqrabul jibali ilayha shine mafi kusancin duwatsin da yafi kusa da madina miqdaru farsahain kwatankwacin nisan farsahi guda biyu wa bi qurbiha mazari'un wa nuhailun ko wa nakhilun wa daya'ul li ahli madina to a kusa da ita akwai gonaki da dabinai da misali a maijiyan mutanen madina wadil aqiq sai wadil aqi waɗannan wajen duk za ga shehu ya kawo su a cikin diwani yana waƙe su da baitoci haka fiha bainaha wa bainal far'u ita kuma tana tsakanin ita wani gukkwari ne dake tsakanin madina da far'u wal far'u kuma minal madinati ala arba'atu ayyami shi kuma far'u daga madina in kana neman wajen za ka yi tafiyan kwana hudu ne fi junubiha shi kuma yana kudanci wa biha masjidul jami a nan a cikin shi farwa akwai masallacin juma'a gairu anna aksaru hazihi diya'u khirab sai dai mafi yawancin misali wannan maijiyan kaman fako ne wa kazalika hawal madina diya'un kasira misali akwai wajeje misali kaman a ce tafkuna daban aksaru khirab mafi yawancin su wanda misali sun zama tamkar kaman a ce kufai wa azabu miyahu tilkan nahiya abarul aqiq inda ruwan da yake ko ina dadi a Madina shine rijiyoyin aqiq wadil aqiq to rijiyan wadil aqiq yafi kowanne dadi yafi kowanne dadi Allah ka shayar da mu shi wa harama rasulullahi shajarul madina manzo Allah ya haramta dabinan Madina baridan fi baridin min kullu nahiyatin ma'ana ta kowanne bangare tafiyan burdi daga baradin kowanne nahiya warahasa fil haishi ya sawwake itacen haishi wa fi mata'in nadihi da kuma misali kayan da ake daukowa daga shi nadihi wa naha anil habdi sannan yayi hanin habdi shi kuma darbun shajaratin bil asa li yata'assara warqaha shine misali kaman a daki bishiya da sanda dan aka kabo ganyenta ko ƴaƴan amfaninta da za a yi amfani da shi wani aladu wa yahsiru ya hana misali iccen tsauri sannan walam takun almadinati baldan hasban musmiran amma ita madina a kankin kanta bata zama gari wanda take da yalwan yabanya da ƴaƴan amfani mai yawa ba inama kana biha ba'alun nakhilu wa mashiya sai dai akwai sashin da dine a cikin ta da dabbobi wa min hasa'is almadina annaha tayyibatur rih yana daga abin da Allah yake banci madina da shi iskanta sanyi yake da shi ga dadi a jikinka watan idan kana musamman a ce Allah ya maka muwafaqan ka fara zuwa maka kafin ka je Madina to daga sanda ka gama aikin ka a Makka kana shiga Madina sai ka ji kaman ba a duniyar kake ba haka in kuma daga Madina ka fara zuwa daga sanda ka fita sai ka ji kaman an cire ka daga gidanka ne an kai ka kurkuku iskanta daban ruwanta da dadi ga mutanen garin sun fi kowanne mutane iya mu'amala sai yake cewa walil adari fiha sannan kuma ka ji wani kanshin kaman ma yana tashi da kanshin turare sai yake cewa la tujadi fi gaira wanda misali akwai kanshi da ake ji a Madina in ba a Madina ba a samu irin wannan kanshi wa tamaruha sayhanin sannan dabinan Madina sayhanin nau'i ne na dabin la yujadi fi baladin min buldani misalu shi kuma duk duniya inda ka shiga ba za ka samu irin wannan nau'in dabinan ba sai a Madina inda za ka cira irin ka kai wani gari ba zai yi ba in ka cira irin ka je wani gari ka shuka ba zai yi ba saboda alfarman wanda yake kwanci a cikin ta alayhi salatu wassalam sai yake cewa walahum habbul liban suna da ƙwayar liban wa min hayyumal ila sa'iril buldan daga nan ake daukan shi ƙwayar liban din zuwa sauran garuruwa wa jabaluha uhudun qad fallalahu rasulullahi shi dutsen uhud sai na rasulullahi ya bashi wani irin fifikayyen daraja faqala uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu manzo Allah ya ce ma dutsen Uhud dutse ne yana son mu muna son shi
wato soyayya kenan soyayya ya sa dutsen Uhud ya samu intisabi da mai to ma'ana wannan wani irin kalubale ne da ni da kai me muka yi ma annabi ina fata an fahimta me muka yi masa na bajinta da soyayya da karramawa da azzamawa da zai so har ya ambace mu kamar yanda ya ambace dutsen Uhud kage misali in ba kai haka ba akwai kalubale akan eh wasa ba namu bane ina fatan mun fahimta eh yawan surutu zaman dandali ba namu bane in dai annabin kake so da gaske ina karanta shekaran jiya zuwa jiya na karanta wani bawan Allah daga cikin bayin Allah wanda ake cewa a rana kullun ina ganin manzo Allah su 24 ba a bacci ba ido da ido sai ake mai tambaya sai ya ce saboda yawaita salatin da nake masa eh zaten sa dai kenan ko ba haka ba ko kuma kila shi shugaban ya ce mai saboda yawan salatin ka yasa kake gani to kaga misali wani lokuta kai ka ware ma annabi ko ko zaka zama irin Ubay Ka'ab ne kaga shi ya ce ya rasulullahi lokuta na komi na duka na baka da nafila na da faralina da numfashi na da lokaci na duka na baka to kai kana da naka koko za ku raba da annabi biyu ne an fahimta za ku raba biyu ne ka fifita bukatunka akan nashi koko za ka fifita bukatun shi akan ka ya rage ma mai hankali ko ba haka ba eh mai hankali sai shi ke gane dingishin kwado eh in so samu ne shehu radiyallahu ta'ala ya ce wa habtu lahu nafsi wa kullu mamalik shehu ibrahim ba yace na ba manzon Allah kaina duk abin da na mallaka ma na ba annabi wani waje ya ce wa salifati ko yake cewa misali kai wa ma kana dajina yace hakkajin gidana ba na bare na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi yasa yace fa waqati wa sa'ati sarabtu li zikri wanda haka misali shi kuma ya fadan mana haka ne da shau ya ga dama zai yi haka da hannunsa wulayansa nanan ba abin da zai taba wulayansa amma saboda khairun nasu manyan fa'un nasu shi yasa sai ya fadan mana abin da ke tsakanin shi da annabi ko mu ma ma hau gadabinsa wannan soyayya ne yasa shewaye mana haka to ya kamata a ce mu ma mu rage baccin gafala eh mu yi idrakin abin da ya kukuce mana eh manzo Allah ya yi mana abin da ba za mu iya biyan sa ba to dan kankanin abin da muke da shi ya kamata ya kasance mun sarrafa da shi zuwa gare shi Allah kai mana haka karfi da dabara ba zai yi ba sai da falalan Allah sai yake cewa wa huwa ala babin min abwabil janna kai dutsen Uhud ma za a ije shi a kofa ɗaya daga cikin kofofin aljanna wa hijaratu Uhud minal jarraniya yana daga cikin jarraniya ka san a duniya akwai wasu ababe wanda su waɗannan ababen dalilin albarka da mujawara ya kai su aljanna amma asalin su ba su da alaka da aljanna kaga jakin sayyidina rasulullahi tana aljanna alfadaransa tana aljanna raquminsa yana aljanna Uhud yana aljanna duka wani abu wanda ya masa hidima irin wannan manzo Allah da shi zai tafi aljanna ba zai bar shi ba to haka kai ma in ka kula da shi kai ma ba zai barka ba Allah ka sa annabi ya kula da mu Allah ya sa ya rike hannayen sai yake cewa al-musafa min madinati ila makkah nahu asharatu marahil kafin aje maka daga madina akwai zango guda 10 wa min kufa ila madinati nahu 20 marahil daga kufa can misali kasar iraki zuwa madina akwai zango guda 20 wa dariful basara ila madina hanyar basara zuwa madina shi ma min 18 marhala akwai misali zango guda 18 wa yultaqa ma dariqil kufata bi qurbil ma'danin naqara ma'ana yana haduwa ko kuma wa yultaqa ana hada shi tare da hanyar kufa ta wajen misali ma'danin naqara wa min ar-riqa ila al-madina daga riqa zuwa madina akwai nahwun min 20 marhala shi ma akwai zango guda 20 wa min al-bahrain ila al-madina an tariq as-sahil haka ma daga bahrain can wajejen misali kuwait kenan a yanzu ko kuma bahrain din a yanda take shi ma marhali 20 ne amma ta hanyar misali gefen ruwa walamma qadima rasulullahi al-madina yayin da manzon Allah ya zo Madina wajada ahluha min ahbasin nas kaila subhanallahi
annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sanda yazo madina duk duniya ba inda ake tauye mudu kaman madina kafin yazo madina fa anzalallahu ta'ala wailil lil mudaffifin sai Allah ya saukar da wailil lil mudaffifin fa hasinul kayla ba'da zalika daga lokacin annabi ya daidaita mana masu sai eh misali gashi kullum muna karanta wailil mudaffifin amma to mu mun gyara mu ma namu ta dafifin kayli din ba lalle sai awo naka sai kaya ka auna ake ta dafifi ba eh har tsakaninmu da Allah mu yanzu ma kwange muke eh sai ga misali mutum idan zai je layin amsan wani abu da zai amfani duniya zai iya awa 10 yana jira amma a sallah ya kosa yana kokotan kuciya kuma wai harkan duniya zai je zai bar Allah gashi yana ce mana tawakkal ala hayyil ladzi la yamut ko ma inda kun yanfadu wa ma inda Allah ba wallahi hazainu samawati wal ardh wai kuma zaka bashi ka je wani waje ko kuma ka ga ya ce a kira ka ka zo wajen shi kana ma Allah izgili mutum ya je yana wasa ya mai da Allah kaman abokin wasansa amma da an kawo ma mutum wani imtihani ya dinga wayyo Allah kenan wayyo Allah kenan wayyo Allah eh tare da fa misali annan dan mai dan kankani da Allah yana mana mu'amala da yanda muke mu'amala da shi ai shi ma taraka ala zahari hamin daba eh sai dai kawai misali kamar yanda ya fada wa ya fu an kasir din nan kawai albarkacin sa muke ci amma tare da haka kar mu dogara haka ya kamata dukkan mu dawo hankulan mu mu gyara eh Allah ba abokin wasan kowa bane baya wasa da kowa idan haka ya kamata mu gyara Allah ya ba mu ikon gyara Allah kuma ya yafe mana za mu yi ci gaba alhamdulillah amin. Thank you.